So many things I wanna talk about you, love. I, cause this ain't just song for my sake, nothing forget you, yeah. The song is up for you, love. So hold up, sit up, the melody go capture you.
You are the air that I breathe, yeah. The reason why I live, yeah. The maker of my life, the ruler of my life.
Kunar Allah ba iyaka arba kun Allah suna zubawa nin san biko har abada biko har abada hey kunar Allah ba iyaka arba kun Allah suna zubawa nin san biko har abada biko
har abada daga Yesu sama 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 daga Yesu
Arbokun Allah suna zubowa nin san biko har abada biko har abada hey kaunar Allah bayaka arbokun Allah suna zubowa nin san biko har abada biko har abada
abubuwan alherin da kake mun ba iyaka da iko sunan ka nake komai ba iyawa da kai na kan ci nasara kamin ma ayi gasar kan yi kasan tunani na da niyata dan kai ne rike da gobe just like yau da jiya na kai kake mun aiki kuma kai kake biya na ban so in waiwaya sai in kai kake kira na dan in kowa ya gudu ya bar ni kai kake jira na komai da komai ka ba kyauta gatan da kake mun yafi na mama da dan autare lafiya ci da sha suturar jiki in sa baka ganin abin da zai cuce ni ka ki fada ko a mafarki ka kamfani sako kai ne mai yafe mu ko sau nawa nayi sabo a gidan uba na babu mai mun ganin bako hakika kai kadai ka cancanci yabo da wakan shedan godiya da babban murya ko a gaban washelar sunan ka ban kunya but if it's not your way ni fa zan juya here am I send me lord ban buya I believe in you cause your word is true more and more I wanna be close to you cause you love me more than my love for you I lift your name so high cause my choice is
true Yesu sama 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 mundaga Yesu Some